أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي كبرك مدسالها وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا دكرات منا عمدة الفقه والفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisin mu na 26 a cikin karatun wannan littafi. Idan ba manta ba, sati da ya gabata muna cikin babi wanda yake mana bayani akan sallah ta nafila. Ya kawo mana malam yake bayyana mana, yace sallah ta nafila nau'i'ika ne. Sati da ya gabata mun dauki nau'i na farko da na biyu, shine as-sunanur ratiba, shine sunnoni wanda suke ratibai, wanda mutum aka bashi dama. Shine a wancan riwaya ta Aisha da muka kawo, muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su, sune salloli guda 10. A wata riwaya ta Hamna yake cewa riwaya ta Ummu Habiba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mu sunnoni ratibai sune guda 10. A gani za ka yi biyu hudu kamun azahar, hudu bayan azahar, sannan ka yi biyu bayan sallan magariba, sannan biyu bayan sallan isha'i, sannan biyu kamun sallan asubahi. Wannan su ne abinda Ummu Habiba ta samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan take cewa duk wanda ya kiyaye wannan sallolin ko wannan sunnonin rajabai, to Allah zai gina mai gida a cikin gida aljanna. Hudu kamar azahar, hudu bayan azahar, hudu bayan sallan magariba, afwan, biyu bayan sallan magariba, biyu bayan sallan isha, biyu kamun sallan alfajr. Wacce riwaya kuma ta Aisha take bayyana mana, za ka yi biyu kamun azahar, biyu bayan sallan azahar. A gani shi zai baka 10 kenan, in ka kara da wa'incan kenan, biyu bayan sallan magariba, biyu bayan sallan isha'i, biyu kamun sallan asubahi. Sai na biyu shine witri, wanda muka gani witri shi ba kamar yadda malam ya kawo akbar bustani, ko nau'i na biyu na daga sallah shine yin witri. Shi kuma ana yin shi tsakankanin sallan isha'i zuwa sallan asubahi. Yau zan mu ci gaba. Malam yake cewa al-farb al-thalith at-tatawwu' al-mutlaq wa tatawwu' al-layl afdalu min an-nahar wa an-nisfu al-akhir afdalu min al-awwal wa salatu al-layl masna masna wa salatu al-qa'id 'ala an-nisfi min salati al-qa'im. Ad-darb ar-rabi' ma tusannu lahu al-jama'a wa huwa thalathatu anwa' ahaduha at-tarawih wa huwa wa hiya 20 rak'atan ba'da al-isha' fi ramadan. والثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أشجبت الأرض واحتمس المطر خرج الناس مع الإمام متخشئين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكسر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرضيتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. الدرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج منها 2 ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. مالتي نوئي نأكو ندغ نوئن سلولي ننافلة واند أكبي ومتن داما وأكبي ومسلمي كومني داما ييسو شينيكي تيوى التطوع المطلق شيني متن كرمي تاشي سلولي النافلة يئيا أبند الله سوى كمية سلاتا سواء درانا كوكو مددري وانا شيني أكيكينا دا التطوع المطلق قاو زمو زوري كان شرحي زامي بياني يتي وتطوع الليل أفضل من النهار متن يسلى تنافلة دندري تاهي يسلى تنافلة درانا والنسب الأخير أفضل من الأول كما ربن درين كرشي ياهي فضلا أكم متن يتاش ربن درين هرقو يتي وصلاة الليل مثنى مثنى يتكوم سلى الدري أنا انت بيبيو وصلاة القائد على النسب من صلاة القائم سلى وندي زمنا توزي ساملا در ربن وندي سي تكسلش kinan wanda ya tsaye ga wanda ya zamna yana da rabin ladan wanda ya tsayuwa lokacin da yake sallar shi ta dare. Ad-darbu ar-rabi kashi na uku ko nau'i na hudu daga cikin nau'ika wanda aka baka damar ka sallata na daga salloli na taqawwu'i na nafila shine ma tusannu lahu al-jama'a wanda aka sanninta maka aka sanninta ku hadu gudaya ku sallace su a masallaci ko kuma a wani musalla wurin yin sallah ku zo ku yi jami'i a cikin su. Aga dai tuma da kai salloli na nafiloli wanda aka bada dama a zo a yi jami'i a cikin su shine mallan ya ware su su ma ka sansa daban yake cewa ma tu sannu lahul jama'a wanda aka sanninta a zo a sallace su a cikin jama'a. Yace su kuma irin wannan salatatu anwa'i kashi uku ne ko nau'ika guda uku ne. Ahaduha tahurqun su at-tarawih shine sallata tarawih da ake yi cikin watan Ramadan. Shi kuma tarawih dalilin da ya sanya ake ce mai tarawih shine idan aka sallaci raka'a biyu aka sallaci raka'a hudu sai a dan jinkirta mutane su dan huta sannan a tashi shi sanya aka sanya mai at-tarawih. Yake cewa to sallar tarawih ɗaya ce daga cikin nau'ika wanda aka sannanta a hadu a sallace su a guɗe tare da jama'a. Yake cewa wa hiya 20 rak'atan ba'd al-isha'i fi ramadan idan kuma sallar tarawih raka'a 20 ce bayan sallar isha'i a kowane wata na ramadan ko a kowane yini na watan ramadan. Shi ma za mu zo za mu yi bayani akan faɗa ta malamai akan 20 ake yi 30 ake yi ko kuma ƙasa da hakan ake yi wanne ne faɗa mafi rinjaye. Yace wasani na biyu daga cikin sunnonin ko salloli na nafila wanda aka sannanta a hadu a sallace cikin jama'a yace salatul kusufa ita ce sallar kisfi war rana ko kuma wata. Yake cewa fa idza kusifati ash-shamsu aw al-qamar idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe fazi'a an-nasu ila as-salati mutane sai su hurgita ko su zabura su tahi su sallace ta a cikin jama'a. Yake cewa in ahabbu jama'atan idan mutanen nan suka so su sallace ta a cikin jama'a wa in ahabbu afradan idan kuma mutanen sun so kowa ne zai iya sallace ta shi kadai amma din sunna shine a sallace ta a cikin jama'a. Wannan zamu zo zamu yi bayani akan haka. yace ita kuma sallar kisfewo wata ko rana yanda ake sallatar ta fayukabbiru liman zai yi kabbara wa yaqra'u al-fatihata wa suratan tawila zai karanta suratul fatiha bayan yayi kabbara ya karanta sura wadda take mai tsaho kamar baqara kamar ali imran kamar nisa'i yake cewa summa yarka'u ruku'an tawilan sannan yayi ruku'i mai tsaho summa yarfa'u sannan ya taso daga ruku'in shi fayaqra'u al-fatihata sai koma karanta suratul fatiha wa suratan tawilatan duna allati qablaha da sura wadda take mai tsaho koma bayan tsawon wanda ya karanta a farko yake cewa summa yarka sannan yayi ruku'i fayutilu duna alladhi qablahu sai ya tsawaita a cikin ruku'in shi amma dai kai kai tsawon ruku'in shi na farko summa yarfa sannan ya taso daga ruku'in shi summa yasjudu sajdatayn tawilatayn sannan yayi sujada wanda suke masu tsaho summa yaqumu sannan ya meke tsaye fayaf'alu mithlu dhalika sai ya maimaita abin da ya aikata a cikin wannan raka'ar na farko ka gani ruku'i yayi kabbara ya karanta fatiha ya karanta sura mai tsaho sai yayi ruku'i da ya taso daga ruku'i maimakon ya tayi sujada sai ya koma karanta suratul fatiha da sura mai tsaho amma dai tsawon sura kadda ya kai tsawon sura ta farko wanda ya karanta sannan yayi ruku'i sannan idan ya gama yayi ruku'i sannan ya kai sujada yayi sujada mai tsaho dukkan su guda biyu sannan ya taso ya meke ya maimaita irin haka wannan ita ce sallah kisfewa wata ko kuma kisfewar rana yake cewa fatakunu arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin sai ya kasance mutun yayi ruku'i guda hudu da sujada guda hudu sallah kuma ordinar wanda muke yi duk sallar da za a zo a ce tana da sujada guda hudu to ruku'i biyu gare ta amma dai ita a sallar kisfewar wata duk sallah afwan sallah mai kisfewar wata ko sallar kisfewar wata zakka mata ruku'i hudu sujada guda hudu bale yace as-salis na uku salatul istisqa shine sallar roƙon ruwa ita ma an sannanta mana idan muka tashi yin ta musallaji ta a cikin jama'a a wata falfajiya inda muke yin idi al-musalla yake cewa wa idha ashtabatil ardu ita a wani lokaci ake yin sallar roƙon ruwa yace idan ƙasa ta ƙeƙashi wahtabasa al-matar ruwa ya kisa baka kharaja an-nasu ma'a al-imam mutakhashshi'ina mutane sai su huta tare da limamin su suna masu kankan da kai kaskantar da kansu a wurin ubangijin su mutabazzilina suna masu nisantar duk wani kayan kawa kayan ado yace mutadarriina suna masu kaskantar da gawunan su al-khushu wa tadarru kusan dukkan ma'anar sa daya amma dai zamu zo cikin sharhi zamu bayyana a Hausa dukkan su babu wata kalma wanda zaka basu in ba kaskantar da kai ba wurin mahalicci ba idan shi al-khushu yana hadawa da al-waqar wa tuma'anina ya kasance wani da kai nutsuwa a tare da shi da dadi a cikin nutsuwa kanshi a ƙasa shine yake tabbatar da lalle wannan mutumin ya kaskantar da kanshi zuwa wanda yake fuskanta zuwa gare shi haka at-tadarru shine duk wani abu wanda kake da ka meka shi zuwa ga wannan ka kaskantar da kanka ka meka wuya zuwa ga wanda yake sai ya biya maka bukatunka ya yi maka abinda ko ya hutar da kai daga cikin halin da kake ciki yace fa yusalli bihim rak'ataini shi a wannan sallah ta roƙon ruwa limami zai yi sallah da mamun shi raka'a guda biyu ka salatul eid kamar yanda ake sallatar sallar eid ai mun san yanda ake sallatar sallar eid ko kabbara nawa kabbara bakwai a raka'a ta farko kabbara biyar a raka'a ta biyu yanda kake sallatar eid haka zaka sallaci musu zaka musu sallar roƙon ruwa summa yahdubu bihim khutbatan wahidatan sannan ya musu khutba wanda take guda daya ainihin ka ce wa'azi ne ake yi wa mutane a wannan saboda bayuwa wata da rana su kisfe in ba dan a nuna wa mutane aya ba ayoyi daga cikin ayoyin Ubangiji kuma lalle ana bukatar mutane su dawo su setu su mayar da halayensu ko su mayar da dukkan wata hutu suke yi game da Ubangijin su mayar da ta gehe su nemi gafarar zunubansu yake cewa wa yuksiru fiha min al-istighfar kuma zai yawaita yin istighfari wa tilawati al-ayati da karanta ayoyi allati fiha al-amru bihi wanda da kai umurni akan kaskantar da kai a gun ubangiji kuma wa yuhawwilu an-nasa ardiyatahum kuma mutane za su juya rigunan su ko kuma ridain su da abinda za su misalin yanzu limami a bayar da yake sanyawa za ya juya ta baibai ya koma shine washe ko cikin ya koma shine waje wannan shine sifa ta sallar roƙon ruwa yace wa idha kharaja ma'hum ahlu zimma inda wa'inda suke da wanda muke da alƙawari tare da su a cikin ƙasa ta musulmai su ma suka yi yunkurin su huta yake cewa lam yumna'u ba za a hana su ba zuwaye ahlu zimma su ne wanda suke wani addini daban amma dai mun ba su damar su zamna tare da mu kuma su ringa biya su ringa baiwa addinin musulunci jizya wa'annan su ne ake kira ahlu zimma kenan wani addini wanda ba addinin ba musulunci ba wanda suke rayuwa tare da mu a cikin ƙasa ta musulunci su ne ake kira ahlu zimma to su ma idan suka ce za su huta a yi roƙon ruwa tare da su lam yumna'u mala yace ba za a hana su ba kuma hasali ma shari'a abinda ta bada dama ko da sun ce za su huta su yi roƙon ruwa limami ko jagora ko shugaba ya haramta musu huta he lokacin da ranar da musulmai za su huta su suna can gehe su ma musulmai suna can gehe kada a samu sabani ya kasance sun huta aka samu ruwan ko kuma musulmai su fara huta a yi ruwan ba a samu ba kuma su daga baya su huta ranar da suka huta kuma a samu ruwan kaga wannan zai kawo shakka a cikin al'amarin musulmai ta sanya aka bada dama idan suka ce su huta to su huto amma dai su tsaya tare da musulmai he dai suke banda su yi su ma nasu daban kuma musulmai su yi nasu in dai ya aka yi dai Allah dai ya sani dai musulmai su ne suke kan gaskiya amma dai gudun kan wani jahili ya yi tunanin a'a ai dalilin addu'a su ko dalilin wani wannan insu ya sanya shi ya sanya mala ya kawo inda da kwai ahlu zimma kiristoci ne yahudawa ne wanda muke tare da su muke rayuwa da su a cikin ƙasa ta musulmai suka yi yunkurin huta tare da musulmai roƙon ruwa ya ce a'a ba za a hana su ba a huta tare da su ya ce wa umaruna an yanfaridu anil musulmin sai dai idan an huto almusalla inda ake yin sallar roƙon ruwa za a umarce su su keɓance gehe su yi su ma nasu abinda suka sama na daga shashanci amma dai musulmai za su koma gehe su ma su yi nasu ya ce ad-darbul khamis kashi na biyar daga cikin nau'i'ika na sallah ta nafila wadda aka sannanta mana shine sujudu tilawa sujada ta tilawa wadda ake yi wa hiya 14 sajadatan lokacin da kake karanta alqur'ani zaka samu an surare a cikin alqur'ani sune wurare guda 14 a wata da kai hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada a cikin sa'a idan ka ƙara wannan kana da wurare guda 15 a cikin alqur'ani wanda idan ka zo za ka yi sujada a nan to wannan kuma alhamdulillah qur'anin mu ne yanzu zaka gani ko ina da kai alama ta inda ya dace ayi sujada kalla la tuṭīhu wasjud waqtarib zaka ga an sa maka wata alama ta dan masallaci ana buƙatar kai sujada a nan to shine yake cewa a cikin alqur'ani zaka samu wurare wanda ake yin sujada har guda 14 yake cewa isnatani fil hajji yace zaka samu gurare guda fil hajji minha isnatani a cikin suratul hajj zaka samu wurare har guda 2 wanda ake yin sujada yace wa yusannu sujudu littali yace an sannanta yin sujada dalilin idan ka kasance kana karanta alqur'ani kazo kana tilawa ne kana taqara ne ko kana cikin sallah ne kake karantawa kazo wata aya wadda take nuni akan lalle ya cancanta ayi sujada a wannan wurin to an baka dama kai sujada wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai ba ma ba wai kai mai karantawa ba yace wal mustami haka mai sauraro duna sami'u ba mai ji ba a san da kai bambanci tsakanin mai sauraro da mai ji mai sauraro shine wanda zai zo masallaci ya zamna ba abinda ya kawo shi illa ya karanta a karanta ya ji abinda yake cikin alqur'ani shi kuma mai ji takan yi yazo gittawa ne ko yazo amsan wani kile he shi ana karantawa an zo wurin sujada yace to sunna ne ga wanda yake saurara yake jin alqur'ani ba mai saurara ba yayi sujada shi ma idan an zo misalin muna karatu ne ni nake karantawa da nazo kalla la tuṭīhu wasjud waqtarib ne sujada kai ma mai saura kai ma mai ji ya cancanta ko ya halatta kai ma kai sujada amma dai wanda yake sauraro wanda yazo gittawa ne wannan assami wannan babu wani laifi akan shi ko babu wani wata sujada akan shi yace wa yukabbiru idza sajada zai yi kabbara yace Allahu akbar lokacin da zai yi sujada wa idha rafa'a ra'sahu haka idan ya taso daga sujada zai ce Allahu akbar duk da ita mas'ala ce wanda kake da sabani yace summa yusallimu sannan ya sallame yace assalamu alaikum ita ma wannan mas'ala ce wanda take da sabani wurin malamai mas'alar sallama dan zaka ce assalamu alaikum ko baka ce ba idan fada wa firin jayi ba bukatun yin sallama haka da kai wani da suka tayi duk da a sharhi dai zamu zo zamu bayyana malaike cewa ad-darbu salis nau'ika na uku daga cikin nau'ikan da aka sannanta mana yin sallah ta nafila shine yake cewa at-taqawwu'ul mutlaq shine kurum mutun ya tashi sallar nafila yayi iya abinda Allah ya kaddara mai ya sallata wani 10 zai yi wani 30 zai yi wani 50 zai yi wani daga yazo kamar in ka dauki masabin hanabila lokacin sallar juma'a ce yana ɗaya daga cikin abinda aka yi so mutun idan ya shigo yayi ta sallah har zuwa lokacin da limami za ya shigo masallaci wannan kalkashin mazhabin hanabila kamar yanda Imam al-Bukhari ya kawo yace masala ce ta fiqhu akala a cikin littafin shi na sharhus sunna haka kuma mazhabin hanabila suka tai aka haka idan amma dai cikin sunanul rawatib shine bayan sallar juma'a raka'a hudun nan da aka ce ko kuma raka'a guda biyu ko kuma raka'a guda shidda dukkan su an samu hadisi wanda suke tabbacin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar su to kaga wannan kamun sallar juma'a idan mutun ya shigo masallaci yayi ta sallah wannan a mazhabin hanabila kaga wannan ita ce ayi kira at-tatawwul mutlaq ba a ce maka ba adadi kaza ba za ka yi ba kurum tashi za ka yi kai tayi hadilla masha Allah har sai lokacin da kaga man kai ya kare zaka yi tayi an baka dama wannan a kowane lokaci madama lokutan bai saba ba lokutan da aka haramta yin sallah ba lokacin hudawar rana lokacin yin zawalin rana da lokacin hadawar ta wannan sune wurare wanda aka haramta mana yin sallah an ba zawatul asbab ba sallah wadda take da sababi wadda ta sanya aka yi ta a wannan lokacin amma dai kuma bayan haka dukkan wata sallah nafila ce zaka yi sallah ce ta farilla an haramta maka an ce maka kada ka yi ta a wannan lokacin to kaga wannan shine yake bayyana maka tatawwu'ul mutlaq shine sallar da banta da wani lokaci babu wani sababi wanda yake sanyawa mutum yayi ta kurum yaji yana iyawa ya tashi ne ta sallata to wannan an baka dama yake cewa wa tatawwu'ul layli afdalu min tatawwu'in nahar mutum yayi sallah da dare ta nafila tahi yayi sallah da rana ta nafila me yake so ya nuna maka lalle sallah da dare tahi fadala akan yin sallah da rana kamar yadda Imam Muslim ya kawo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalus salati ba'da al-farida salatul layl yace mafi fadalar sallah bayan sallah ta farilla ita ce sallar dare dan haka mazajini damtsi ba ma irin wannan lokacin da daren ya kusa ya kai awa 13 kai barcin he ka gaji ne to irin wannan ka tashi kai tatawwu'ul layl ka samu kai tatawwu'ul mutlaq ko kuma kai tahajjudi adadin rakawoyin da ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko kuma adadin rakawoyi wanda kake da tabbacin idan kai ba ka gaza ba yake cewa wa nisful akhir afdalu min al-awwal haka annisful akhir tsakiyar dare na ƙarshe idan ka raba dare awa 12 awa 6 na ƙarshen to sun yi fadala akan awa 6 na farko shi kuma sallar dare mun sani ana yin ta ne sallar dare daga bayan sallar isha'i ne zan wage ta wa alfitr shi ne ake kira da wannan da kai tarawih in ya kasance cikin azumi ne da kai tahajjudi wannan duk abinda zaka yi shi da dare shine ake kira da tahajjudi to ita ma at-tatawwu'ul mutlaq dukanta idan kayi ta da daren to ya kasance kayi ta nisful akhira kenan kashi biyu na karshe na dare ko kashi na biyu na dare na karshe yafi fadala akan kashi na farko na dare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana shi ma hadisi ne wanda Imam Muslim ya wutar da shi yake cewa man khafa alla yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu duk wanda yaji tsoron ba zai tashi ba karshen dare ba to an bashi dama ya yi wutarin shi a harkon dare Allah kaddara a ce karhe 8:30 kake yin barci to kai kokari da kai sallar isha ka yi wutarin ka yake cewa wa man tamia an yaquma akhirahu duk wanda yake da
kwadayin ya tashi karshen dare kuma yana da yakinin zai iya tashi karshen dare yace fal yutiru akhirahu yayi wutiri karshen dare fa inna salata akhiral layli mashhuda yake cewa sabida sallah karshen dare za ta mana shaida a gobe kiyama yace wazalika afdal kuma wannan shine mafi fadala mutun ya tashi karshen dare ya bautatawa ubangijin shi kamar yanda ubangiji yake bayyana wani a cikin waminal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yake cewa ka tashi da dare ya kai muhammad ka tashi ka raya da ranka kai tahajjudi yake cewa nafilatan laka ka kasance nafila ce abinda zai kwamfansan farillarka ce saboda a gobe kiyama dukkan mu idan mun zo za a ce aleka sallolin mu idan aka leka aka ga da kwalakin can da can da can kai sallah kana ta tunanin wata kasuwa kai sallah kana ta tunanin madan kana ta tunanin kaza kana ta tunanin kaza eh to me zai zo ya meye gurbin wannan lakinin da aka samu ko ɗan matsaloli da aka samu a cikin sallarka sai ku ce ku leka mai nafila shi ai kwamfansan abinda ba a samu ba a cikin farillarka ba yake cewa to ka tashi da dare kai nafila nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan nafilar da kake yi ta kanyu ko yayi kusa ko insha Allah muna gurata ubangijin kai tayar da kai a wani wuri wani matsayi wanda ake ce mai maqaman mahmuda shi zan ya manzo Allah ya nema a gunmu duk lokacin da muka ji an yi kiran sallah mu roƙan mai wannan Allah ya datar da shi da al-maqamul mahmud wannan matsayi ne wannan haƙƙin mu ne akan annabin mu sallallahu alaihi wa sallama mu yawi ta yi mai wannan addu'a diddan ubangijin shi ya tayar da shi kaga wannan me yake nuna an ce mai ya tashi ba don komai ba saboda ubangijin shi ya bashi wannan matsayi a gobe kiyama matsayin da zai ceci kowa da kowa tun daga baban mu annabi adam har zuwa ƙarshen al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka koma kaga inda Aisha take ba mu labarin lokacin da aka samkaro manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan wa yansuraka Allah nasran aziza aga wannan ayar idan ka leka albishir ne ubangiji yake yi wa manzon shi yace kuma aka tabbatar mai liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar duk abin da ya gabata da duk abin da zai zo an riga an gafarta maka ya kai Muhammad kuma an baka nasara wa yansuraka Allah nasran aziza mi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake can cikin muzammil idan ka koma ai an umurci manzo qumil layla illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila hazawa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsay al-layl wa nisfahu wa sulsahu wa ta'ifatun min alladhina wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar ga yayin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tashi yake raya da ranshi amma dai da ranar da aka sabkarwa manzo Allahu alaihi wasallama wai manzo Allah ba kai bane ba wanda aka sabkar maka ba liyaghfira laka Allahu inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma ka tashi ka ringa ba makanka wahala akan raye daranka har kawawun ka suna kumbura dalilin wannan tsayuwar da kake yi yace wa Aisha afala turidu an afala uridu an akuna abdan shakuran ce Aisha ba kya so in kasance bawa me yawan godiya a gun ubangijin shi kaga wannan inni ne aka yi mini wannan albishir ne ai alhamdulillah ai abubuwa ai su goma baya dan karatun ma da ake hutawa yau mu ce garanti gare mu ko ai da yi ko iyaka ai mana ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da albishir din da ya samu haka kuma a hadin sahabban shi duk da albishir din da aka ba su aka ce musu Abdurrahman bin Auf fil janna aka tabbatar mai manzo Allah bai wadi mai ho mutumin da baya ƙarya la yantiqu anil hawa baya furci akan zanzuce shi wahayi ne aka ce musu ku inna in aljanna ne amma dai za su mutu suna kuka ba san ba ina halin su yake ba kuma bayan zagi ne damtse da suka yi akan yawan yawaita bauta ba don komai don su samu rahama ubangiji sai a wannan lokacin ne aka ce an maka albishir da gida aljanna ai shikenan a hatta da wayannan shashashin da suke cewa an baka gida aljanna in kaga wani ka samu gida aljanna ko shi wa ai Allah ne ya datar da mu sai shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya umarce shi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'aka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda kaga wannan anhwanin sallar dare kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana fa inna salata akhir al-layli mashhuda sallar karshen dare mai maka shaida ce a gobe kiyama haka koda zai in wani hali zai a shiga ya kasance in dai ka iya tashi karshen dare to ka jinkirta wuzurinka kai shi karshen dare amma idan kana tunanin shedani zai galaba akan ka sai rana ta huto ka tashi to ka ringa yin kayanka a harkon dare in Allah ya taimake ka ka tashi karshen daren to alhamdulillah in baka tashi ba karshen dare ba kuma wannan kuma sai kai ta istighfari akan wannan yinka afiya tsari ne idan mutum dai da zai tsara barcin shi to tabbas insha Allah zai dace da tashi karshen dare saboda a lokacin nan mala'iku suke sabka a lokacin nan ubangijinmu ke sabka kamar yanda mun manta ba da kai riwayar da Imam Muslim ya kawo ta wanda yake bayyana mana lalle ubangijinmu yana sabka a saman duniya sulsal laylil akhir yace dayan ukun dare na karshe ɗayan ukun dare na ƙarshe kenan ka lissafa mun daga wurin ƙarfe 4 abin da ya kasa abin da ya zo zawwa ketawwa alfajir ko daga ƙarfe 3 da rabi abin da ya kai zuwa ketawwa alfajir yace a wannan lokacin ubangijinmu ke sabka yace yana shimfiɗa hannayen shi yace ina ne neman tuba in gafarta mai ina ne neman arziki in bashi ina ne neman yayi wa hukuncin shi yace cewa zai yi ta kirari zai yi ta ruf zai yi ta kira zai yi ta kira amma dai ba kowa zaka samu ba wanda ya tashi ba sai san ya ubangiji yake bayyana mana ai ba karamin bagara ba karamin tagomashi bane ba zaka samu ba wanda zai kaurace abin shin hudar shi wa khasatan lokacin sanyi ya nisance shi kurmi ya tashi don ubangiji can a cikin suratu sajada ubangiji yake bayyana mana فلا تعلم نفس ما اخفي لهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ايتي سبب ممنه شيني سنا نيسانتا سنا قورتيوا ابن شن حدس ا cikin dare lokacin da kowa yake barci ya zo irin ƙarfe 3 nan iska ta saki barci ya kai dadi a lokacin nan shi zai kauracewa shin hudashi ba dan komi ba yad'una rabbahum khawfan wa tam'an dan ya roki ubangijin shi yana mai tsoron azaba ubangijin shi yana mai kwadayin abin da yake gurin ubangijin shi nan daga rahama shi wannan sune wanda za su samu tagomashi a gobe kiyama Allah san ya mu daga cikin su yake cewa wa salatul layli masna sallar dare ana yin ta biyu idan ka sallaci biyu ka sallame kamar yanda hadisi Abdullahi bin Abbas afwan Abdullahi bin Umar yake bayyana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatar raka'a biyu a cikin daren shi wanda ka wannan riwayoyi ne wanda aka samu sabanin su ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kuma koma da kai riwaya ta Aisha yarda Allah tabbata a gare ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama uwan mummunai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatar rak'o'i guda hudu yake cewa kadda ka tambaya akan kyawun su da tsawon su la tas'al an tulihinna wa husnihinna yace summa yutiru bi salasin yace sannan yayi wutiri da raka'a guda uku wannan shine kenan dukkan riwayoyi sallar dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana biyu ake idan zaka sallaci raka'a ta farko kai ta biyu ka sallaci raka'a daya ta biyu ka sallame to idan kai hudu baka da laihi akan haka saboda an ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aiwatar da haka kamar yanda Aisha ta ba mu labari yake cewa yana sallatar raka'a hudu dabbule lokaci daya ta sallama guda daya yace kadda ka tambaya yaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallatar saboda kansu saboda tsawon su sai malai ya ci gaba da cewa wa salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi yace sallan mazamni lokacin da yake sallar shi ta nafila to zai samu rabin ladan wanda ya sallaci sallar shi a tsaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana hadisi Imran ibn Husayn wanda Imam al-Bukhari ya wutar da shi yake cewa man salla qa'idan falahu nisfu ajru al-qa'id yace duk wanda yi sallah a zamne yake cewa to yana da rabin ladan wanda yayi sallah a tsaye da haka ke da in dai da dama mutun yayi tsaye shi amma dai inda uzuri wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora wa bawa ba sai abin da rai take iyawa inda kai wani uzuri na rashin dahiya ne ko wani abu makamancin haka ka tashi sallaka to kana da damar kayi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni idan zaka sallaci sallah yace ka sallace ta a tsaye in baka iyawa ka sallace ta a zamne in baka iyawa a zamne yace ka yi ta a kishin gide in baka yi ta ba in baka iya a kishin gide ka yi ta a kwance in baka iya ba a kwancen ma kana kwancen kai imaki kai ishara kana fara yin sunan da ake mana idan nan salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'idi sai kashi na hudu malai yake cewa ad-darbur rabi' na daga sunnoni wanda ko nafiloli wanda suka tabbatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana yake cewa ma tusannu lahul jama'a ita ce nafila wanda aka sannanta yin ta a cikin jama'a yace wahiya wa huwa thalathatu anwa'i ita wannan nafila wanda ake aka sannanta mana yin ta a cikin jama'a yake cewa ana iya kasa ta gida hudu gida uku yake cewa ahaduha tawarqun ita ce at-tarawih ita ce sallar tarawih wanda muke aikata ta a cikin ko muke aiwatar da ita a cikin watan ramadan kuma kamar yadda na bayyana an sanya mata sallar tarawih kasancewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallatar raka'a biyu raka'a hudu sai a dan zamna a dan huta ta sanya aka ce at-tarawih kenan sallah ce wanda ake dan hutawa min al-istiraha ke cewa ita kuma wannan ana sallatar ta a cikin jama'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta a cikin jama'a so ɗaya so biyu sannan ya fasa ya haramta wa kanshi ko ya hana kanshi huta saboda mi saboda kadda a waje huta mana ita haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa wani abu zai zo ya gani yana da kyau kamar yadda Aisha take bayyana man da kai riwaya da Imam Malik ya kawo ta a cikin Muwatta sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba bayyana sallar shi ta wallaha ba ko bai taba sallata at-tasbiha ba ita ce sallar wallaha lokacin garshin rana yayi wata nafila yace ba dan komi ba kadda sahabban shi su gani ya lazumce ta su lazumce ta kuma ubangiji ya farlanta mana ita to haka sallar mutar sallar tarawih manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto ya sallace ta tare da jama'a da ya sallace ta washegari ya huto ya sake sallata kwana na uku kurum masallaci ya cika dungum ana jiran manzo Allah ya huto a sallace sallah sai ya zaman shi a gida daga lokacin nan ba a sake sallatar ta a cikin jama'a wani zai zo ya sallaci kayan shi goma ge yayi sallar shi wani ya zo har mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Umar ya zo yarda Allah shi tabbata a gare shi yace ai illar da ta sanya manzo Allah yake hutawa ya muku sallah a cikin jama'a saboda kadda ubangiji ya farlanta muku ita kuma da an farlanta ta yanzu da muna cikin halin haulayi wani ya cika cikin shi bai san baya za ya yi ba ai ta kai kawo a watsi a bar kasuwa a bar ku ai a koma kurun sallar tarawih ake cikin wata rawada wani ina tunanin kaurace wata rawada ne sai a ciki a ci al'ummar musulmai to kaga duka wannan makhafata an tufrada alaina gudun kadda a farlanta mana kuma idan an farlanta mana ba ma iyawa ci sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin halin shi da ubangiji yake bayyana bil mu'min wa kana bil mu'minina rahima ya kasance game da mu'minai mai tausayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sallar tarawih an sannanta mana musallace ta a cikin jama'a malai yake cewa wa hiya 20 rak'atan ba'da al-isha'i fi ramadan ita sallar tarawih rak'a 20 ake yi bayan sallar isha'i a cikin watan ramadan kuma haka ya tabbata ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin Umar yarda Allah shi tabbata a gare suna sallatar tarawih rak'a 20 kuma haka sauran sahabbai a garin Makka su ma suka ci gaba suna sallatar sallar tarawih rak'a 20 akwai riwayar da Aisha ta hutar da ita, Imam al-Albani ya inganta hadisin. Take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ba yana dadi akan raka'a 11 a sallar shi ta dare. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce. Kaga nan mallaka ya kawo maka ya ce maka isharar. Kuma dalili ya samu mu ingantacce lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna sallatar isharar. Haka wanda suka zo bayan su daga kibarut tabi'in da sigarut tabi'in dukkan suna sallatar isharar. Da kwai ijma'in da qadi Iyad ya hakaito yake cewa kai al'umma ta hadu ta yi ijma'i, idan aka ce al'umma sune malumai sun hadu sun yi ijma'i akan lalle sallar dare ba ta da wani adadi. Kuma akan hakan muke tafiya, lalle sallar dare ba ta da wani adadi. Idan mutum ya ƙara ko ya rage akan 11 da aka samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu wani laifi akan shi. Yaga yana iya yin 30, yaga yana iya yin 40, babu wani laifi akan shi idan ya ƙara. Nan ina so mu dan fassala akan mas'alar sallar daren nan, sallar tarawih. Da kwai Imam al-Faryabi a cikin littafin shi As-Siyam, haka Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra ya kawo hadisi wanda yake tabbatarwa lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin Umar sun kasance suna sallatar raka'a 20 sallar dare a matsayin sallar tarawih. Haka Ibn Abdul Barr ya kawo hadisin, kuma dukkan sai inganta hadisin. Haka shi ma Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 23 ya kawo shi ma mas'alar, yake bayani akan lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna sallatar raka'a 20 a kowane dare daga cikin dararen watan Ramadani. Kuma wannan ba zai ci karo ba da abinda muka samu wanda Imam Malik ya kawo na hadisin Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatar raka'a 11 a watan Ramadan a matsayin sallar shi ta tarawih. Ana iya hada hadisin wanda yake bayani akan raka'a 11 da wanda yake bayani akan 20, kamar yadda malamai suka hada kawunan hadisin kuma suka hutar da natija akan haka. Kamar yadda Imam Subiki da Imam Suyuti suka kawo suke bayani, haka Ibn Abdul Barr yake cewa wa yadullu li zalika istimaru sahaba bi makka ala zalika, yake cewa afwan kamun shi yake cewa annahu a cikin mawatta ta Imam Malik yake cewa annahu amara Ubay bin Ka'b wa Tamim al-Dari an yusalliya bin nas 11, lalle ya tabbatu Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya umarci Ubay bin Ka'b da Tamim al-Dari su yi wa mutane sallar tarawih raka'a 11. Kuma an samu a lokacin nashi yayi umarni da sallar raka'a 20. Yake cewa Imam Malik ya kawo yake cewa fa yujma'u bainahuma bi anna Umar amarahum an yusallu awwalan 11, ana iya hada maganganun guda biyu na Umar dukkan su guda biyun a hada su sai a ce to ai horkon al'amari Umar ya umarci Ubay bin Ka'b a matsayin shi na limami, haka Tamim al-Dari a matsayin shi na limami su yi wa mutane sallar raka'a guda 11 har witiri. Yace kuma baya da haka Umar sai yayi umarni yace a ƙara wannan raka'a guda 11 ta kai guda 20, sannan a zo a yi witiri. Yake cewa wannan haka malamai suka bayyana, Imam al-Baihaqi ya kawo, Tajuddin al-Sabki ya kawo, Imam Suyuti ya kawo, haka Ibn Abdul Barr shi ma ya kawo. Wannan shine yadullu ne
salatul isha sahaba
bi makka ala zalika, abinda yake maka nuni lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba akan 20, saboda da wannan horkon umurni ne Umar yayi akan Aisha 1, daga baya ya umurce su a yi 20, kuma baya da haka sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in da suka zo dukkan su akai 20 suka huce. Yake cewa walihada haka ghairu wahidin min ahli al-ilmi ijma' as-sahaba ala mashru'iyyati salatu 20 raka'a. Yake cewa dalilin haka aka hakaito daga manyan malamai lalle shar'antin yin sallah ko raka'a guda 20 a matsayin sallar tarawih. aka idan ka koma al-Mughni na Ibn Qudama ya kawo haka majmu'ul fatawa na Ibn Taymiya ya kawo bayani akan haka haka Imam Zarkashi shi ma a cikin sharhu Zarkashi ya kawo bayani a cikin sharhu Zarkashi ya kawo bayani akan wannan mas'ala haka idan muka koma zan mu gani da kai maganganu wanda suka yawaita lalle sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sallaci ma sama da haka akwai hadisin da Ibn Abi Shayba ya hutar shi a cikin musannaf din shi hadisin isnadin shi isnadi ne mai kyau akan sharadin Imam Muslim daga Ata bin Rabah al-Makki yake cewa ya tarar da mutane suna sallatar sallah raka'a guda 23 har da witri a garin Madina afwan a garin Makka kaga wannan duka dalilai ne wanda suke tabbatar maka lalle sallan nan ana yin ta hatta da kai maganganu na Imam Malik wanda yake cewa ustuhibba an yakuma an-nasu fi ramadan bi 38 rak'atan yace mustahabbi ne mutum mutane su tashi su yi sallah a cikin watan ramadan sallar su tarar tarawi raka'a guda 20 guda 38 yace summa yusallimu al-imam wan nas summa yutir bihim wahida yace liman zai sallame sannan ya musu witri da daya kenan zata koma 39 wannan mustahabbi ne haka Imam Malik ya Imam Malik kuma ya kara tunda Imam Amalu Ahlul Madina yana ɗaya daga cikin dalili a gurin a gun mazhabin mu na Malikiyya yake cewa wa hadal amalu bil Madina qabla al harra mundu bid'in wa mi'ati sanatin ila ila yawm yake cewa wannan al'amarin tun cancan da sama da shekara 100 'yan kai ake yin wannan al'amarin har yanzu kuma gashi nan ana aikatawa yace mustahabbi ne mutane idan sun gara ma su yi sama da haka wannan da kai magana ta Ishaq bin Mansur wanda ya haiko ya dashi da Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa na ce wa Imam Ahmad bin Hanbal kam min rak'atin yusalla fi qiyam shahr ramadan yace raka'a nawa ake sallata wurin tsayuwa sallar tarawih a watan ramadan yake cewa qila fihi alwan yace to mu abinda muka samu malumman mu suka karantar da mu yace abin ya kasu ya ragu yace ana yi nahwan min 40 kusan raka'a 40 yace inna ma huwa tatawu yace duka idan kai tatawu'i ne nafila ce kake yi ladan da kake nema kuma ubangiji zai datar da kai da wannan ladan haka Ishaq bin Rahawayi yake cewa nahtaru 40 raka'atan wa takunu alqira'a akhaf yace muna zaben raka'a guda 40 mi a cikin watan Ramadan bayan sallar isha sai dai karatul limami yana kasancewa dan kadan ba karatu bane ba wanda yake mai tsaho ba haka Imam Shafi'i yake cewa ra'aytu an-nas yaqumuna bil Madina 39 raka'a a gani yana karhoho malamin shi Imam Malik yace ya ga mutane a garin Madina suna sallatar raka'a kusan suna sallatar raka'a 39 kenan har witr kaga magana Imam Malik ta sake dawowa kalkashin mazhabin Imam Shafi'iyya Imam Shafi'i haka kuma Imam Shafi'i yake cewa wa habba ilayya 20 sai dai mafi soyuwa a gare ni shine musallati sallah raka'a guda 20 ta wadatas kuma haka suka tarar da mutanen garin Makka suna aiwatarwa haka wa'ansu daga cikin garin Madina suke aikatawa yake cewa malumai sun tsaye akan babu wani wata mas'ala ko babu wani tahdidi akan wannan mas'alar wanda ya kara akan 11 da ya tarar aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa wannan duka tatawu'u ne kuma wanda ya rage babu komai akan shi sallah ce ta nafila haka ito maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake a Majmu'ul Fatawa juz'i na 22 yake cewa manzanna anna qiyam ramadan fihi adadun mu'aqqatun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake zato lalle tsayuwar dare sallar tarawih da ake yi ko tahajjudi da ake yi a cikin watan Ramadan tana da wani adadi wanda aka kayyade shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba a kara ba ba a rage ba yake cewa faqad akhta'a lalle wannan mutumin yayi kuskure sallar dare ce tatawu'i ne kake babu wata iyaka akan haka kurum kai iya abinda zaka iya galgurai iyawarka Allah ya sani Allah zai karba shine ne imam ibn taymiya yake bayyana mana yake cewa duk wanda yake zatan da kai kari ko kuma da kai ragi akan haka yace to yayi kuskure kurum kai iya abinda zaka iya a cikin sallar dare haka Imam Shawkami a cikin Nailul Awtar shi ma juz'i na uku ya kawo yake cewa qasru salati al-musammat bit-tarawih yace takaita sallah wanda wanda ake kiran da sallar tarawih ala adadin muayyan yace akan wani adadi wanda za a ayyana a ce a raka'a 10-11 ko kuma a raka'a 20-30 yake cewa wa tahsisiha bi qira'atin mukhassasa kuma a kebance ta da wata qira'a ko karatun alqur'ani wanda yake kebantacce kuma a ce a daga wallayli za a taso kurum kullun haka za a yi ta tahiyya yake cewa wannan abin lam yarid bihi sunna ba wata sunna wadda ta zo da wannan abin a ce adadin kurum raka'a kaza kurum bakin ta kadai za a tsaya kuma haka a ce karatu kurum a raka'a kaza kaza za a karanta wannan baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ala ai mu tabbatar wa kawunan mu lalle sallar daren nan ga abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata amma dai ga mai iyawa idan ya kara babu komai akan shi kuma idan ya takaita babu komai akan shi wallahu ta'ala a'lam amma dai abinda zan iya fahimta ita dai sallar dare masna masna ko kuma ka hada hudu kai dambule ka sallame ko kuma kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai takwas ka sallame kai afwan kai shidda ka sallame ka zo ka kawo guda biyar nawa zai baka sha na sha da to kai takwas ka sallame sannan ka kawo guda biyar a matsayin mutri lokaci daya sallama guda biyu duka wannan kana da dama an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kowace daga cikin su da haka kenan wada mafi rinjaye idan mutun ya ga yana iyawa yayi ko yayi anan ya koma can ya kara yayi kara wannan duka ba wata laifi akan shi sai dai abinda aka yi so idan ka shiga sallah to kada ka tire ka bi ka tsaya sallah bayan limamin ka saboda idan ka tsaya kamar ka sallaci daren ka ne dukkan shi imami ya zo ya kabarta ka zo bayan shi kake sallah to kai kokari ka tsaya har sai ya sallame idan ya sallame to za a rubuta maka kamar ka sallaci daren ka ne dukkan shi wallahu ta'ala a'lam sai nau'i na uku afwan nau'i na biyu yake cewa daga cikin nau'ikan salloli wanda ake yin sa a cikin jama'a yake cewa salatul kusuf ita ce salla ta kisfewar wata ko kisfewar rana a harshen larabci da kwai al-kusuf da kwai al-khusuf idan aka ce al-kusuf kisfewar wata ko kisfewar rana shine ya kasance wani bangare na daga hasken wannan ranar ya disha shi ba dukkanta ba zata shiga cikin duhu ba ko kuma ya kasance wani bangare ne daga watan hasken shi ya disha shi zaka gani ya shiga sai ya sake shi amma dai idan aka ce maka al-khusuf shine dukkan ranar zata mamaye watan ko kuma watan dukkan shi ya mamaye ranar wannan shine ake kira da al-khusuf shine bambanci tsakanin al-khusuf da bambanci tsakanin al-khusuf al-kusuf shine irin wanda yake yawaita afkuwa zaka samu zaka tashi da dare kurin ka daga kanka kaga rana ta shigo cikin wata dan lokaci minti 30 minti 15 40 awa daya zaka gani kurum ta yayi ba ta shiga ba dukkan shi ba da kewaye shi ba wannan shine ake kira al-kusuf ko kuma da rana zaka ga ranar wani abu ya dan shige ta wata ne idan ya dan shiga sai ya sake ta kuma ya dan mutu wannan ake kiran shi da al-khusuf. Al-khusuf shine wanda kallama ka gani a shekara 30 40 ko shekara 20 zaka gani ya abgo ko so daya. Ina tunanin tun dai mun san ka da akai ta bada ruleti anan tun shi har yanzu sai an sake wani. Tun lokacin nan har yanzu ba a sake yin wani ba al-khusuf ba. Al-khusuf shi kuma shine dukkan kaskon wata rana za ta shige shi. Kuma can wani lokaci ana ta'adda ubangiji sai ya zare al'amarin shi ko kuma kaskon watan rana sai ta zo ta danne shi shine aglabiya kadan kallama yake afkuwa al-kusuf shi yahi afkuwa a cikin addinin musulmi a cikin zamani na yau da gobe kuma wannan idan ka dauka suna da alamomi wanda suke tabbatarwa lalle da kai su malaman da cancanda sun yi rubutu akan lalle ga alamomi wanda suke tabbatarwa wanda suke nunawa lalle da kai khusufu shamsa amma dai wada mafi rinjaye wanda malamai suka rinjaya suka ce koda irin ɗan astro irin ɗan meteo sun leko yace kamar suna inkarin a hobi wa mutane dalili an yi so abi ya samu mutane kwatsam saboda mutane su tabbatar lalle da kai ubangiji in ya sha yukhsifu bihimul arda in ya ga dama sai ya kihe musu wannan kasar kuma in ya ga dama ya musu afwa wannan tsari ne na ubangiji an yi so mutane su dama ubangiji yana yi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayatun min ayatir rahman ayoyi ne daga ayoyin mai jin kai ayoyin ubangijin mu wannan kenan lokaci daya idan abin yawa kana to ga abin da ya kamata yake cewa fa iza kasafati shams aw al qamar idan wata ko kuma rana ya kisife yace fazi'an nasu ila salat mutane su hurgita ta tafi zuwa ga masallaci su yi jami'i bala yace in ahabbu jama'atan wa in ahabbu afradan mutanen nan idan sun ga dama sai su yi sallah a cikin jami'i idan suka ga dama sai su yi sallah a rarrabe kowa ya tayi tashi amma dai wada mafi rinjaye shine ana yin sallar kisfewar wata ko kuma kisfewar rana a cikin jami'i kamar yadda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta a cikin jami'i bai ware bai sallace ta shi kadai ba kuma bai umurci sahabban shi ba kowa ya sallace ta shi kadai ba da haka sallar kisfewar wata ana yin ta a masallaci ana yin ta a cikin jami'i yake cewa ga kaifiyar da za a yi sallar kisfewar wata ko kisfewar rana yace yukabbir limami zai zo ya shiga gaba yayi kabbara haramun Allahu akbar yace wa yaqra'u al-fatiha zai karanta suratul fatiha wa suratan awila kuma da sura wadda take mai tsaho kamar su irin baqara su tiwal sab'ut tiwal surori guda bakwai masu tsayi yace summa yarka arku'an tawilan idan ya gama karatun shi na sura sai ya ruku'i wanda yake mai tsaho summa yarfa sannan ya taso daga ruku'in shi ba sujada zai kai ba fa yaqra'ul fatiha zai koma karanta suratul fatiha wa suratan tawila duna allati qablaha da sura wadda take mai tsaho amma dai bata kai ba tsayin waccan sura wadda ya karanta ta farko ba kamun ruku'in shi na farko kenan misalin idan ya karanta baqara a sura ka'ata a da ya dawo bayan yayi ruku'i ya taso sai karanta kamar su ali imran wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka aka hiso lokacin da za a ce kurmu rana ta kisife to a nemi gangaren a ga sa shi gaba a ce mai to baqara ake so kurmu daga farkon ta har karshe samu ko in ya ga dama sai ya karanta kamar izi hudu ko izi uku da rabi idan ya kammala ya taso daga ruku'i sai ya ƙara izi ɗaya da rabi kenan ya cike mu kaga dunal lati qablaha bata kai ba tsayin wannan ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yake cewa summa yarka fa yutilu duna alladhi qablahu sannan yayi ruku'i ya tsawaita a cikin ruku'in shi amma dai ruku'in kai tsayin ruku'in shi na harko wanda yake yake cewa baya da haka summa yarfa sannan ya taso daga ruku'in shi summa yasjudu sajdataini tawilataini sannan yayi sujada guda biyu masu tsawo yace summa yaqumu fa yaf'al misli zalika sannan ya tashi daga sujada shi yayi tsaye ya maimaita abin da ya aikata a raka'a shi ta farko yake cewa fatakunu arba'u raka'atin sai kasance mutun ya samu raka'a guda hudu wa arba'u sajdatin da sujada guda hudu an fahimta wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa wannan idan ka koma zaka samu dukkan wani abu na harko ya zara an ce rana ta kisfe to ladani zai yi kira duk abin da ka san ake yi wa sallah ta farilla haka ake yi wa sallah ta kisfewa wata sai wurare daban-daban sai ɗan wurare wanda suke da sabani misali wurin kiran sallah idan an tashi ba ce za a yi Allahu akbar Allahu akbar inda ake kiran sallah kurum ladani zai dauki mikro yace as-salatu jami'a kowa ya zo masallaci a zo a yi sallah wannan shine abin da ladani zai yi idan ya kirayi kowanne koda da daddare abin nan yawa kana kasancewa yanzu an yi rauni da yawa ka ganta mata yin ba masallacin da zaka samu wanda su bude su ce su yi sallah shi kuma wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin halin haula'i ne a wannan halin ubangiji ba san ba mi zai ba in ya ga dama sai dan ne kurum shikenan wa kowa ya mai da araran shikenan sai abinda daga zaran wannan abin yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zawa ya sanya ubangijin shi yaye musu halin da suka shiga a wannan lokacin mu haka mu ma yake wajibi a gare mu irin wannan abin idan ya samu mu mayar da al'amarin mu zuwa ga ubangiji mu kaskantar da kanmu mu nema ubangijin mu ya yaye mana wannan abin da muka shiga saboda wannan alama ce lalle da kai wani wanda yake jujjuyi al'amurrika in ya ga dama sai ya saki muku wannan watan da ranan nan shikenan su kare da ku a saman shikenan yayi labarin ku shine nan zai ladani zai yi kira ya ce as-salatu jami'a sannan a zo a yi sallah yanda ake yin sallah dai a cikin sallah Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu sami'a Allahu liman hamida haka duk wa'annan sai wannan mutun zai zo da wannan sigogi na sallah sai dai idan misalin da zai kammala yanzu ya karanta suratu al-baqara aya raka'a shi ta farko a raka'a shi ta biyu guda biyu ya gama kuma ranar ba sai yayi ba ta saki wata ba yace to wannan manhali ya za yi a wannan lokacin ƙara wata sallar za a yi ko kuma ya za a yi da mafi rinjaye wanda malamai suka ce akan da shi shine za a zamna za a yi ta azkar za a yi ta roƙon ubangiji ya yaye wannan abin da ake ciki ko mustahabbi ne a yi wa mutane wa'azi a wannan lokacin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata bayan ya gama mun sallah ya musu nasiha akan lalle irin cehe-cehe da suke yi a ko dan mutuwar dan shi Ibrahim ko dan kaza ya sanya aka samu yace a yana da kyau a yi wa mutane a janyo hankalinsu a tunatar da su lalle wanda akwai wani abu wanda yake jiran su wannan ubangijin kuma qadirun ala kulli shay'in yana iya aiwatar da duk abin da ya ga dama daga cikin al'amurran shi ina tunanin zamu tsaya a nan kasancewar abu na hukum ba ya samu shiga ba kamar ya zuwa sati ne sai Allah ya samu da cikin masu rai abinda ban karanta ne Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muke Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoma mu bugatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya biya mana shi Allah ya sanya albarka a cikin kwanukanmu ya sanya albarka a cikin abubuwan da ya wadata mu da su na daga ilimi na daga dukiya ya ƙara tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan uwa da muna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai buƙatar shi ya sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu